الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى دوكم وندنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 9 ga watan Juma'adul Akhira shekara ta 1439 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 2 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin mutumin da ya faɗa ga matarsa cewa na haramta ki shin ta haramta a shar'ance ko bata haramta ba a magana matabbaciya wannan mata bata haramta ba gare shi amma akwai wani nauyi a kansa menene nauyin da yake kansa shine kafara ta rantsuwa dalili wanda yake tabbatar da cewa duk wanda yace ya haramta matarsa bata haramta ba shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda hadisin na cikin sahihu Muslim ke cewa duk wanda ya haramta matarsa to iya abinda yake kansa kafara ta rantsuwa Abdullahi dan Abbas yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir yace tabbas kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku mu'minai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda yake kaunar haduwa da ubangijinsa kuma yake kaunar yini na karshe ma'ana aljanna ta zamanto makomarsa shine liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ko kuma ga wanda ke tsoron Allah ke tsoron yinin karshe shine alkiyama to shine kenan hanya mafita shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta kuyangarsa Mariya ubangiji ta'ala ya masa rarauka kuma ya nuna masa menene mafita shine kafara ta rantsuwa sura ta musamman Allah ya saukar ita ce suratul tahrim kamar yanda yake cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi marzata azwajik wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala ya ce ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka dan me kake haramta ma kanka abinda ubangijinka ya halitta maka tabta gimar data azwajin kana neman wato yardar matanka kawai sai ya ce wallahu ghafurur rahim sai ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika ubangijinku ya shar'anta muku wato yanda za ku warware rantsuwa shine kenan kafara da za ku yi sai ya ce wallahu maulakum wa huwal alimul hakim to wannan ta sauka ne a sababin wato haramta Mariya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi domin kasancewar wani lokaci matarsa Hafsa diyar Umar Allah ya kara mata yadda ta nemi izinin za ta tafi ta ziyarci mahaifanta bayan fitar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga ɗakin ta da kuyangar shi Mariya baiwarsa sai ga Hafsa ta dawo kai tsaye sai ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da baiwarsa a cikin ɗakinta. To abin sai ya girmama a kanta, ta samu damuwa matuƙa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya gamsar da ita ya lallashe ta ta kwantar hankalinta. Sai manzon Allah ya ce, to abinda nake so ki sani, daga yau wannan baiwa ta wani haramta ka, amma karki gaya ma kowa, sharadi karki faɗa ma kowa. To ita Hafsa sai ta tafi sai ta faɗa ma ƙawarta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai tsaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo saƙo ga manzansa cewa asirin da kuka yi da matarka Hafsa to ta yi gaba da wannan zanci. Shine can Ubangiji ta'ala yake cewa falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir, ko kuma kafin haka wa idza asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. To shine anan Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya, ko kuma ce wannan sura wadda rarauka ce Ubangiji ta'ala ya ma manzon sai ya ce masa lima to harrimu ma ahallallahu lak, dan me kake haramta ma kanka abinda Ubangijinka ya halitta maka? Tabbata gimar data azwaji dan neman kawai yardar matanka cewa su kwantar da hankalinsu. Don haka Ubangiji ta'ala sai ya nuna masa menene mafita, shine kafara ta rantsuwa. Don haka wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim. Duk wanda ya ce ya haramta matar shi, Abdullahi dan Abbas ya ce bata haramta ba, iya abin da yake kanshi kafara ta rantsuwa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishe mu koyi da ya haramta ku yan gashi Ubangiji ta'ala ya nuna masa mafita menene shine yin kafara ta rantsuwa. Don haka su wasu malamai cewa suka yi kwata-kwata ma babu komai akan ka, me yasa? Saboda maganar banza ce, baka isa baka halitta abu ko ka haramta shi. Halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah. Ubangiji ta'ala ya faɗa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litafkaru ala Allahil kadhib. Kuma haka can ya faɗa cikin suratul Maida, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Kamar yanda baka isa baka haramta ma kanka ruwa ya haramta, baka isa baka haramta ma kanka tuwo ya haramta, to haka ita ma mace baka isa baka haramta ma kanka matarka ta haramta. Iya abin da yake kanka kawai shine kafara ta rantsuwa. Tare da cewa su malaman Malikiya sun tafi akan cewa duk wanda yace ya haramta matarsa, wannan kalima a matsayin saki uku take a gunsu. An gane ku? A matsayin saki uku take a gunsu. Sun rawaito wani asar, wani hadisi daga Ali, wanda faɗa ce ta Ali, hadisin yana cikin Muwatta Malik. An gane ku? To amma wannan magana ta farko ita ce tabbatacciya, domin hadisi ne na cikin Sahihu Muslim. Duk wanda ya haramta matar shi bata haramta ba, iya abin da yake kansa kawai kafara ta rantsuwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna da cikin Kitabul Fada'il, littafin da ke bayani game da wato fabuloli, sannan kuma muna cikin baban da ke bayani game da wasu surori na Alkur'ani da wasu ayoyi waɗanda suke keɓantattu masu fadula wadda take mai girma, wanda ake buƙatar mumini ya lazinci karanta su yau da gobe. Mun karanta hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda, wanda a kan shi muka tsaya, wanda mun karanta hadisin kenan. Iya abin da ya rage mana a cikinsa shine bayani game da abin da hadisin ya kunsa. Hadisin da shi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni game da shine tsaron zakka ta Ramadan, wanda zakka ta Ramadan ita ce ake kiranta zakkar kunu, zakatul fitr kenan a Hausa, ka kiraye ta huddakai ko kuma ka kiraye ta da sunan zakkar kunu. An tara ta ne gu daya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wakilta Abu Huraira cewa ya ci gaba da gadin ita wannan zakka. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kenan, wannan me yake nuna mana? Wannan yana nuna mana kenan halaccin fitar da zakka, zakkar kunu kafin ranar Idi da kwana biyu ko sama da kwana biyu. An gane ku? Kafin lokacin to wannan ba laifi akan iya tattara ta. Kuma bugu da ƙari, wannan yana nuna mana ita zakkar kunu shugaba yakan iya buƙaci cewa a tara ta a gunsa. Kamar yadda in aka kawwana wata lajina wadda za ta ringa tattara zakkar kunu in lokacin bayar da ita yayi, ta bayar da ita ga waɗanda suke mabukata, waɗanda suka cancanta a basu, to wannan al'amari ne wanda yake mai kyau. Duk wanda ya basu to ya sauke nauyin da yake kai shi. Don haka anan kenan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a sukan tattara wannan zakka su kawo masa a tara ta anan gunsa. In lokacin bayar da ita yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai binciki waɗanda suka cancanta a basu, gaba ɗaya manzon Allah ya basu. Saɓani ga zamanin da ya wuce, a nan zakkar kunu akan tattara ta a kai ma malamin da ya muku sallar asham, sallar tarawihi, galibi shi ake tattara ma. Wannan saɓanin sunna ne. Sai ya ce fa'atani atin, ya ce sai wani mai zawwa ya zo mu a cikin dare, sai ya zo ya ringa kwasar wannan abinci, ya ringa kwasar wannan abinci. Sai na cafke shi, sai na ce masa lalle ne zan kai ƙarinka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin na kama barawo. Qala inni muhtaju, yace a'a, yace eh hakuri bawon Allah, yace ni fa ba buƙaci ne. Wa alayya iyal, yace kuma nauyin iyali ke kaina. Wa bi hajatun shadida, kuma buƙata ce nake da ita mai tsanani, shine ya kai ni zuwa kwasar wannan abinci, ni ma ba a so na ba. Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda da shi wannan mutum ya bashi wannan uzuri, sai ya fita daga sha'aninsa ya kyale shi ya tafi. Da aka wayi gari sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana zawwa, sai manzon Allah ya ce masa ma fa'ala asiruka albariha, ya ce ya Abu Huraira, wato baƙonka na daren jiya me ya aikata? Manzon Allah yake tambayar shi ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sani wannan al'amari da ya wakana. Ta hanya daya daya ita ce hanyar wahayi. Ubangiji ta'ala ne ya turo masa sakon abin da ya gaba, abin da ya wakana a daren jiya, lokacin da ya wakilta Abu Huraira game da gadin wannan zakata kunu. Shi ko wahayi ya taƙaita ga annabawan Allah da manzanninsa. Don haka wannan dalili ne daga cikin dalilan da suke tabbatar da gaskiyar manzanci da annabta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya sanar da shi al'amari wanda yake na gaibu, domin ba a gaban shi ba aka yi. Amma Abu Huraira yana sauwa, sai manzon Allah ya ce masa ma fa'ala asiruka albariha, wai baƙonka na daren jiya me ya aikata? A lokacin nan Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iya abin da ya wakana tsakanin shi da shi, cewa ya cimki wannan mutuma, amma me yayi shaka hajatan wa iyala, ya kai mun kukan cewa tsananin bukata ne da nauyin iyali ya kai shi zuwa yin wannan sata. Don haka farahimtuhu fa kallaitu sabila, na tausaya masa na fita daga sha'aninsa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce amma innahu qad kadzabaka wa sayu, ka san da cewa ƙarya ya maka, kuma da sannu zai dawo, sa'ido ka tsare zai dawo, ba wata bukata da take tare da shi, babu wani nauyin iyali, farawo ne kawai. Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce fa'araftu annahu sayu, sai na yi sani, na tabbatar da cewa lalle ne zai dawo. Liƙaudi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce amma innahu qad kadzabaka wa sayu, manzon Allah ya bani tabbacin cewa zai dawo. Manzon Allah ku as-sadiqul masduq ne, mai gaskiya ne game da duk abin da yake faɗa, kuma abin gaskatawa ne. Don haka su mazan jiya duk abinda manzon Allah ya faɗa musu to tamkar abinda suka gani da idanunsu ne. Abinda idanka ya gwada maka akwai kokonto a kan shi? Babu kokonto, kana da yaƙini 100%. To haka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa musu sun yi yaƙini, sun tabbatar da cewa gaskiya ce kasantacciya daga gun Ubangijinsu. Don haka ya ce fa'arabtu annahu sayu, ya ce wallahi sai na yi sani, na tabbatar da cewa lalle da sannu zai dawo, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mu. Farasattuhu, yace sai nayi dakonsa, nayi jiran dawowarsa kenan. Faja'a yahsu min al-ta'am, sai ga maka shi ko da dare ya raba, sai ga shi ya dawo, ya ringa kwasar wannan abinci, ya ringa kwasa. na cafke shi sai nace lalle ne zan daukaka karanka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata anan muka ce dalili ne idan ka kama mai laifi ba kai ba zaka yanke masa hukunci sai ka kai shi wajen muhukunta su za su zartar masa iya abin da ya dace na hukunci kaga anan farawu ne Abu Huraira ya cauka maimakon ya zartar masa da abin da ya dace na hukunci a da yake abu ne wanda yake ba a hannun shi ba yake sai yace lalle ne zan kai karanka kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai yace da'ani fa inni muhtaju yace rabu da ni yace bukata ce ta kai ni fa zuwa haka wa alayya iyalu kuma ina da nauyin iyali kamar yanda na faɗa maka a jiya yace amma alƙawali la a'udu yace bazan dawo ba bazan koma dawo ba wannan shine ƙarshe Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace farahimtuhu wa khallaitu sabila na tausaya masa na fita daga sha'anin sa na kyale shi ya tafi da na wayi gari na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace da ni ya Abu Huraira ma fa'ala asiruka albariha mi baƙonka na daren jiya ya aikata sai nace ya manzon Allah ya kai mun kukan tsananin bukata da nauyin iyali don haka na tausaya masa na fita daga sha'anin sa na kyale shi wazan Allah sai ya ce innahu qad kadhabaka wa sayu ka san dai da cewa dai ƙarya ya maka kuma ka sa ido ka tsare zai koma dawowa farasattuhu thalisa yace sai nayi dakon sa dare na uku faja'a yahsu min al-ta'ami sai ga maka shi ya dawo ya ringa kwasar wannan abinci ya ringa kwasa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace na koma caukar shi sai na faɗa masa cewa lalle ne fa zan kai karanka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru salati marrat kuma wannan shine karshen karo na uku annaka tazumu annaka la taudu thumma taud kana rayi cewa ba za ka dawo kuma sannan sai ka dawo yace to wannan fa shine karshe duk wani hamzari na baka shi fa qala sai yace da'ani yace kyale ni fa inni uallimuka kalimat yace zan sanar da kai wasu kalimomi yanfa'uka Allahu biha matukar kai ruko da waɗannan kalmomi to ubangiji ta'ala zai amfanar da kai a sababin su qultu ma hunna sai nace masa wasu kalmomi ne wannan na nuna mana yanda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kwadayin ilimi da yanda suke kwadayin fa'ida duk abinda suka tabbata cewa akwai amfani a cikin sa to ba a barin su a baya za su zamanto su ne a safin farko dan haka kai tsaye tambaye shi yace wasu kalmomi ne qala sai yace masa idza awaita ila firashi idan ka taro jiki zuwa shimfidarka ma'ana iya abin da ya rage maka shine kwanci faqra ayatul kursi yace ka karanta ayatul kursi fa innahu lan yazala alayka minallahi hafiz idan ka karanta wannan aya to ka tabbata cewa wani mai kiwo daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba a kanka yana gadinka har sai an kai lokacin da ka wayi gari walai ya karabaka shaytanun hatta tusbih kuma shaytani yayi kadan ya kusance ka har sai ka wayi gari jin wannan fa'ida ke da wuya ga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace fa khallaitu sabilahu sai na fita daga sha'anin sa nan kyale shi domin ya fa'idantar da ni wata fa'ida fa asbahatu yace sai na wayi gari na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni ma fa'ala asiruka albariha wai mi baƙonka na daren jiya wato ya aikata idan aka ce asir karmu manta kamar yanda bayani ya gabata shine ribatacce kenan wanda aka ribace shi shine ake kira da wato asir fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha ya rai cewa zai sanar da ni wasu kalmomi wanda in har nayi ruku da su ubangiji na zai amfanar da ni a sababin su don haka fa kallaitu sabilahu don haka na fita daga sha'anin sa na kyale shi ya tafi fa qala sai manzon Allah yace mahiya wasu kalmomi ne ya karantar da kai fa qultu sai nace masa qala li cewa yayi da ni idza awaita ila firashi idan ka taro jiki zuwa shimfidarka faqra ayatul kursi min awwaliha, ka karanta ayatul kursi tun daga farkonta hatta taktimal aya, sai ka cike ayar. Wa qala li, kuma yace mun kenan farkonta shine Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, karshen da shine wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al aliyyul azim, shine karshen ta. Shine sai yace mun la yazalu alayka min Allahi hafiz, wani mai kiwo daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba a kanka, yana gadin ka. Walan yaqrabaka shaytanun, kuma shaytani ba zai kusance ka ba hatta tusbiha, wato sai kai ka waye gari. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da shi, amma innahu qad sadaqaka, ka san da cewa tabbas ya maka gaskiya game da abin da ya faɗa maka, wa huwa kadhub, amma fa manzo Allah yace tacicin makareci. An gane ko, yace amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, lalle ya maka gaskiya game da abin da ya faɗa maka. Haka ne duk wanda ya karanta ayatul kursi, to Ubangiji ta'ala zai wakilta wani mai gadi ya kwane yana gadin sa. Shaidani yayi kadan ya kusance shi har sai an kai lokacin da ya falka. Manzo Allah sai ya ce masa, wa huwa kazubun, amma fa ka san da cewa tacicin makareci ne. Ta'lamu man tukhadibu mundu salasin, ya Aba Huraira? Manzo Allah ya ce, ya Aba Huraira, shin wai tun yau da kwana uku, dararen nan uku, ka san da wane ne kake tattaunawa? Kuntu la, nace a'a. Qala, sai manzo Allah ya ce masa, zaka shaidani, ai wannan mutumin da yake zawa ya kwashi abinci ka cauke shi kuna tattaunawa, ya ce ai shaidani. Manzo Allah ya tabbatar masa cewa shaidani ne. Kaga sanin cewa shaidani ne, wannan al'amari ne ta hanyar gaibu, ta hanyar gaibu. Don haka Allah ya sanar da manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A takaice, hadisin nan yana da fa'idodi waɗanda suke masu yawa. Na daga cikin fa'idarsa, ko mu ce darasin da zamu iya ɗauka, kamar yadda muka yi bayani a baya, kenan jama'a sukan iya fitar da zakkar kunu kafin ranar Idi da kwana biyu ko sama da kwana biyu. Amma in ka fitar da ita, yaya za ka yi? Sai ka aje ta, in lokacin bayar da ita ya yi ka bayar da ita. Ana bayar da ita ne kafin a fita masallacin Idi. Kenan in aka ce an ga wata na sallah, to tun da dare kana iya bayar da ita. An gane ku? Haka in an wayi gari kana iya bayar da ita, amma kar ka yi sake har azdawo daga masallacin Idi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa duk wanda yayi sakaki sai bayan an gama Idi ya bayar da ita, to ba a lissafa ta a cikin zakar kunu. Kawai sadaka ce daga cikin sadakoki. Dan haka wajibi ne mutum ya bayar da ita kenan kafin, wato a dawo daga Idi. Kafin a dawo daga Idi kenan ya kamata mutum ya yi kokari ya bayar da ita. Kenan da zaran an ce yau wata Ramadan ya zo ƙarshe, an ga watan sallah, kenan a lokacin nan mutum zai bayar da ita tun da dare. To amma kafin wannan lokaci kenan mutum yana iya aunawa ya lissafa ya ajiye ta, tashi da ta iyalinsa. Kuma sannan yana daga cikin darussan da wannan hadisi yake karantar da mu, kamar yadda muka yi abu bayani a baya, kenan akan iya tattara ta a ba shugaba ko wanda yake na'ibinsa. Kenan in aka tara ta, shi ya san su wane ne talakawa mabukata, kenan sai a nema a ba su. Saboda dama an ba su ne domin an shar'anta ta ne domin su ma a biya bukatar su, ma'ana su samu abincin yinin sallah kenan, dan kada su fita yawon bara kamar yadda suka saba yi. Sannan kuma wannan yana nuna mana shi wakili, idan ka wakilta mutum akan kula da wani abu, to anan in har shi wanda ya wakilta kin ya bada haɗin kai akan abin da shi wakilin ya yi, to wannan babu laifi. Kaga shi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, matsayin wakili ne, manzo Allah ya wakilta shi domin ya yi gadin wannan zakka. Amma shi wannan barawo da ya zo ya kwasa, Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, sai ya bashi hamzari ya sake shi. Me yasa? Saboda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matukar rangwame, yana da tausayawa. Dan haka manzo Allah, dan haka kenan ya saki wannan, kuma manzo Allah ya tabbatar da shi akan wannan sakin barawo. Kaga a dare na biyu hallo ya koma sakin shi, a na uku da ya karantar da shi wannan fa'ida ya koma sakin shi. sannan fa'ida ta uku wannan hadisi hallo yana tabbatar mana cewa su shaydanu sukan iya rikida wato su canza su dauki sifa ta dan adam ba ma sifa ta dan adam duk sifofi na dabobi shaydani yakan iya dauka aljini yakan iya daukan sifar dan adam ya dauki sifar wata dabba kamar yanda anan shaydani ne aljini yazo wurin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda amma da sifarsa ta aljini yazo da sifa ta dan adam dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cewa ba dan adam bane shaydani ne dan haka wasu malamai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa tambaya dangane da cewa idan kare bakin kare ya wuce ta gaban mutun sallah ta baci kamar yanda yace abubuwa uku suna bata sallar mutun mace baliga idan ta wuce gaban mai sallah to sallah ta baci sawa'an mahaifiyar shi ce ko diyar shi ce ko matar shi ce ko ƴan uwar shi ce ko ma wace ce in dai ta gitta ta gaban shi daidai inda zaka aje sutura kenan tsakaninka da sutura in ta wuce to wannan sallah ta baci abu na biyu shine manzo Allah yace jaki abu na uku sai yace alkalbul aswad bakin kare to sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene bambanci tsakanin bakin kare da wanda yake ba baki ba sai manzo Allah yace alkalbul aswad shaytan bakin kare shaytani ne to dan haka wasu malamai suka tafi akan cewa kawai in kaga bakin kare shaytani ne amma a magana mafi rinjaye mafi inganci anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bakin kare shaytani ne domin shi yafi kowanne yafi karnuka muni kuma yafi su tsananin cutarwa da tsaurin kai dan haka manzo Allah ya kamanta shi da shaytani amma tare da cewa shaydanu suka rikida su dau sifa ta kare so da yawa an gane ko shaydani ya kan rikida ya koma kare ko ya koma mage wani lokaci ya koma maciji komai komawa suke Allah ya ba su kudura akan haka kamar yanda hadisi ne ingantacce wato wani mutum daga cikin mutanen Madina wani saurayi ne matashi yayi sabon aure an kawo amarya ya fita sai ya dawo gida bayan dawowar shi sai ya tarar da matar shi a waje amarya sai yake tambaya ta yake cewa menene sababu me yasa kika fito sai take ce masa udkhul shiga gida ka gani a lokacin da ya shiga wajada ala firashihi hayya wajada ala firashi hayya sai ga wani katon maciji akan shinkuda me za a yi wannan saurayi sai ya dau mashi kai tsaye sai ya caka ma wannan mucijiya take yanke muciji sai ya mutu yana mutuwa kai tsaye a take yanke shi ma abinda ya fi kyautawar ido gaugawa shi ma sai ya fada a mace tsakanin shi da macijin ba a san ba wane ne ya riga mutuwa sai aka zo aka fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga ran nan manzo Allah sai yayi hani game da kashe mucizai na cikin gida in kaga maciji a cikin gidanka to ba kai tsaye ba za ka dauko makami ka kashe shi me yasa saboda wannan shaydani ne shi wannan macijiya da ya kashe shaydani ce yana kashe ta kenan dangin ta kai tsaye suka zo suka gama da shi manzo Allah ya nuna mana cewa idan maciji ya bayyana a cikin gida to iya yanda ake sai ka zo kai masa magiya ka nuna masa cewa in har baka bar min gida na fa kana cikin kunci abin da ya biyo baya kai ka jama kanka haka zaka fada masa kana fa cikin kunci idan baka bar gida na ba idan ka fada masa yini na farko bai huta ba hallo yini na biyu hallo sai ka zo kai masa wannan magiya ka fada masa cewa fa yana cikin kunci in har bai bar ma gidanka ba hallo idan ya ki fita a rana ta uku idan ka masa magiya in bai fita ba rana ta hudu in ya bayyana kana iya kashe shi manzo Allah ya ce dabba ce daga cikin dabbobi amma in har shaydanin ne to in ka masa wannan magiya to zai bar maka gidanka to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali game da kashe muciji kai tsaye idan ka ganshi a cikin gida sai an masa magiya a hada shi da girman Allah cewa ya fita ba wurin shi bane ba sai dai wasu macizai kala biyu su ne manzon Allah ya yi umarnin cewa kai tsaye in an gansu a cikin gida to wannan ba maganar a nemi izini kai tsaye ana iya kashe su macijin da ake kiran shi al'abtar mai guntuwar wutsiya wanda gajerar wutsiya gare shi wadanda suke mazauna kauye tana iya yiwa su san irin nau'in wannan maciji shi gajerar wutsiya gare shi bayyana tsau da kuma macijin da ake kiran shi zuttufiyatai wanda yana da zane fari biyu a gadan bayan shi an gane ko yana da zane biyu yake da shi a gadan bayansa shine ake kiran shi zuttufiyatai to waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa kai tsaye idan aka gansu aka kashe su menene illar saboda kai tsaye waɗannan mutum zai guda biyu suna makautar da mutum daga an yi katari ya waiwayo ka waiwayo to gaba ɗaya yana da wani sinadari da Allah ya halitta a idan shi kai tsaye yana makautar da mutum kuma idan mace mai ciki ta an yi katari ta ga irin wannan maciji kai tsaye tana barin cikin shi macijin da ake kiran shi al'abtar mai gajerar wutsiya da kuma zubdufiyatai mai zane biyu farare a gadan bayansa to wannan su ba maganar a nemi izininsu manzo Allah ya ce kai tsaye kawai idan aka gansu a kashe su saboda cutarwarsu ta kai matuƙa to dan haka anan shi wannan matashi kaga maciziyar da ya kashe shaydani dan haka yana kashe ta kai tsaye in uwanta suka zo suka kashe shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi dan haka dai a takaice shi shaydani yakan rikida ya dau hutan wata dabba daga cikin dabbobi ya zama kare ko ya zamanto mage ko ya zamanto wato dan adam ko ya zamanto wani abu wanda yake na daba dan haka galibi kuma yafi zama kyanwa ko ya zamanto wannan kamar yanda wani dan uwa wani lokaci da ya hadari a nan bakin ranfo yace mage ce ta gitta masa musa ce ta gitta masa da asuba kai tsaye kawai mota ta kunce to wannan duka lalle akan samu haka shaydanu suka yi irin waɗannan abubuwa su ɗauki hoton wata dabba daga cikin dabbobi Allah ya ba su irin wannan iko sannan kuma daga cikin wannan hadisi yana tabbatar mana cewa a duk lokacin da mutum kenan ya zo zuwa shimfiɗarsa a cikin dare kenan kar ya sake ya kwanta ba tare da ya karanta ayatul kursiyyu ba kamar yadda Ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa yake cewa ya ji daga wajen wani amintacce da yake faɗa masa yace duk dare na Allah yace in ya zo sai ya karanta ayatul kursi wani dare kawai sai ya manta bai karanta ba yana kwantawa a cikin daren kunama ta halbe shi kaga kenan wannan wato wata kariya ce ta musamman duk wanda ya karanta ta duk wani abu da ka sani wanda zai iya cutar da kai to ubangiji subhanahu wata'ala zai baka kariya kuma hatta da shaytani yayi kadan ya kusance ka har sai an kai lokacin da mutun ya waye gobe sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ita gaskiya koma wa ya fada maka to wannan kana iya karbar ta ita gaskiya daga gun koma wane ne ana iya karba domin anan shaytani ne fa ya fadi gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi gaskiyar kuma gaya ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi fada ta gaskiya daga gun mushrikai mushrikai suka yi fada ta gaskiya ubangiji ta'ala ya karbi fadar kamar yanda yake fada a can wa'iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamu a can cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala yake fada game da wato sune kafirai mushrikai idan suka aikata aiki na alfasha aka ce me yasa kuke kaza sai su ce wajadna 'alaiha aba'ana uwayenmu muka samu akan haka suna aikatawa mu ma muka biyo bayan su wallahu amarna biha kuma Allah ne ya umarci mu da haka fadar su da suka ce wajadna 'alaiha aba'ana uwayenmu muka samu akan wannan hanya muka biyo bayan su ubangiji ta'ala kyale waye bai ce ba haka bane ba sai ya ce wallahu suka ce wallahu amarna biha suka ce Allah ne ya umarce mu da haka to wannan fada ta su ta biyu ƙarya ce dan haka ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce kul inna allaha la ya'muru bil fahsha ce da su ubangiji ta'ala baya umarni game da aikin alfasha amma fadar da suka yi ta farko wajadna 'alaiha aba'ana Allah ya tabbatar da su akan haka domin fada ce ta gaskiya lalle haka suka samu uwayensu suna aikatawa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi gaskiya daga wajen wannan shaydani ya karbi gaskiya daga wajen bayahudi kamar yanda hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bayahudi ya zo masa sai yake ce masa yace a cikin littattafanmu mun samu cewa idan kiyama ta yi ubangiji ta'ala zai dunkule saman bakwai gaba ɗayanta, Ubangiji ta'ala zai dora ta akan yatsa, dan yatsa guda daga cikin yatsotsinsa waɗanda suka dace da girmansa. Sammai bakwai gaba ɗayansu Ubangiji ta'ala zai yamutse su ya dunkule su, gaba ɗaya zai dora su akan dan yatsan shi guda. Sannan kasan bakwai gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dunkule su ya dora su akan wata yatsa daga cikin yatsotsinsa. Sannan kuma itace gaba ɗayansu na duniya Ubangiji ta'ala zai dunkule su ya dora su akan dan yatsa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kilkile da dariya har sai da haƙuransa suka bayyana, domin gaskata fadar wannan ba Yahudi. Manzon Allah sai ya karanto aya, wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Ubangiji ta'ala yace wa ma qadarullaha haqqa qadari, wato mushrikai ba su girmama Ubangijinsu hakikanin girmamawa. Ayat da ake cewa wai wa man qaddarullaha haqqa qadari, wai abinda Allah ya kaddara shine zai tabbata, ayar ba haka ba take ne. Abinda take nihi wa ma qadarullaha haqqa qadari, mushrikai ba su girmama Ubangijinsu hakikanin girmamawa, ba su san girman shi ba. Sai yace wal ardu jami'an, yace kasa gaba ɗayanta kasan bakwai, qabdatuhu jimki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, gaba ɗayan kasan bakwai Ubangiji ta'ala zai jimke su, idan ya jimke su sai ya dora su akan dan yatsan shi daya. Sai yace was samawati, sammai bakwai gaba ɗayan su matwiyatun bi yaminihi, abin nadewa ne a yamutse su a dora su akan yatsa daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na hannun dama. Sai yace subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, manzo Allah ya karanta wannan aya domin tabbatar da gaskiyar abinda shi wannan ba Yahudi ya faɗa. Don haka dai a takaice ita gaskiya kenan, koma wa ya faɗa maka to ita gaskiya karɓarta ake, sawa'an musulmi ne ko kafiri ne, in dai gaskiya ce karɓarta ake, daidai da kai yake ko sama da kai yake ko ƙasa da kai yake, duk wanda ya faɗa ma gaskiya to wannan ya zama wajibi ka karɓi gaskiya. Don haka malamai suke cewa alhaqqu la yu'rafu birrijali wa innama yu'rafu rijalu bilhaq, wato ita gaskiya ba a saninta ta hanyar mazaje, cewa tunda wane ya faɗa ai gaskiya ce, su mazajen akan sane su ne ta hanyar gaskiya kenan. Ba a ce ba maganar cewa wane ya faɗa, a menene wane ya faɗa, abinda wannan nan ya faɗa in gaskiya ce a karɓa, in ƙarya ce kuma komin girman shi a watsan mashi da maganar shi kenan. Su mazaje ta hanyar gaskiya ake sanin su, amma ita gaskiya ba a sanin gaskiya wato ta hanyar mazaje, ma'ana ta ɓangaren mazaje a ce a tunda wane ya faɗi ai haka ne kawai. Lalle akwai wanda galibin zancen shi zance ne na gaskiya, amma ai yana iya yin kuskure. Don haka kenan galibin ita gaskiya akan sane ta ta hanyar malamai, amma ba dan malami baya kuskure ba, malami yana iya yin kuskure ya faɗa abin da yake ba gaskiya ba. Don haka kenan ba a gane gaskiya a ce kawai tunda wane ya faɗa kawai haka ne, a auna a tabbata cewa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba. Don haka suke cewa kenan alhaqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijalu bilhaq. To don haka anan kenan shaidani ne ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan, wato abinda Abu Huraira ya faɗa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ka san da cewa yayi gaskiya game da abinda ya faɗa maka amma makaryaci ne. Kuma wannan yana nuna mana ashe makaryaci wani lokaci yakan yi gaskiya, amma gaskiyar kaɗan ce daga cikin maganganun shi. In dai mutum ya zama makaryaci to a zancen shi goma sai an yi sa'a za a samu gaskiya kenan, wani kuɗi wani bashi, kamar yadda Hausawa suke faɗa. Da haka dai a takaice wannan yana nuna mana girman ayatul kursi, domin aya ce wadda ta kunshi sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda bayani ya gabata. Wa an abi darda'i radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala man hafiza ashara ayatin min awwali suratil kahf usima min ad-dajjal wa fi riwayatin min akhir suratil kahf rawahu muslim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما جبريل عليه السلام قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نكيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيت رواه مسلم wato daga Abu Darda Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hafiza ashara ayati min awwali suratil kahf duk wanda ya kiyaye akan karanta ayoyi 10 wato na ƙarshe na farkon suratul kahf usima min ad-dajjal za a bashi tsaro da kariya game da fitina ta ad-dajjal tacicin matsariyaci kenan in har Allah ya kaddara yana raye dajjal ya bayyana to Allah zai bashi tsaro da kariya game da fitinarsa a wata riwaya sai ya ce min akhir suratul kahf wato ayoyi 10 na ƙarshen suratul kahf kenan lafazin kiyayewa anan ba ana nihi ba ka harlace kadai shikenan a kana ce ka lazunci karanta su waɗannan ayoyi 10 na farkon suratul kahf ko kuma ayoyi 10 na ƙarshen suratul kahf dan haka anan malamai suka ce to tunda an samu kokonto daga marwayicin kenan mutun yayi kokarin haddace 10 na farkon karanta 10 na farkon da kuma 10 na ƙarshen mutun ya lazunci wato karanta su sakamakon duk wanda ya ko kuma in ka iya maka karanta suratul kahf kin gaba ɗayan ta kenan duk wanda ya kasance akan haka yayi nace Ubangiji ta'ala zai bashi tsaro da kariya game da fitina ta almasihud dajjal lafazin ad-dajjal shine hausawa suke cewa dujjal amma asalin kalimar yanda take a larabci shine kace dajjal ma'ana tacicen makaryaci kenan an ciro shi ne daga ad-dajjal idan aka ce ad-dajjal bi ma'ana al-kadhib ƙarya kenan in aka ce dajjal makaryaci Dajjal tacicen makaryaci shi Dajjal wata alama ce daga cikin manyan alamomi na tashin alkiyama na cewa alkiyama ta kusanta tana nan kusa ba a nesa ba wanda ayoyi ne tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana na cewa idan suka fara billato kai tsaye za su ringa bibiyar juna wanda kuma a ƙarshe kiyama ce za ta tabbata wanda kasancewar shi dajjal a ƙarshen zamani zai bayyana kuma idan ya zo farkon abin da zai yi da'awa zai yi da'awar annabta cewa shi annabi ne bayan ya yi da'awar annabta kuma zai yi da'awar ilahiya cewa shi Allah ne ya cancanta a bauta masa domin fitina ce wadda take mafi girma wadda Allah ya halitta a ban ƙasa tun lokacin da Allah ya halicci Adam har izuwa kiyama babu wata fitina mafi girma sama da fitina ta almasihud dajjal kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari manzo Allah yake cewa in yakhruju wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum in har Allah ya kaddara dajjal ya kulla alhali ina cikin ku ina rayi manzo Allah ya ce to ku ja da baya ni zan yi jayayya da shi ni zan yi fama da shi in dai har Allah ya kaddara ya kulla ina rayi manzo Allah ya ce fa ana hajijuhu dunakum ni zan yi jayayya da shi ba ku ba sai ya ce wa in yakhruju wa lastu fikum in ku har Allah ya kaddara dajjal ya bayyana alhali bana cikin ku manzo Allah ya ce fa kullu mri'in hajiju nafsihi kowane mutum zai zamanto shine mai jayayya a madadin kansa sai ya ce wallahu khalifati ala kulli muslim Allah shine khalifata akan dukkan musulmi ma'ana ina fatan ubangiji ta'ala ya ba musulmi kariya game da fitinarsa to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya yayi ta tsawatar da al'umma game da fitina ta dajjal kuma haka ya faɗa mana cewa babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya turo gaba daya wace kowane annabi sai ya tsawatar da al'ummarsa ya galgade su game da fitina ta dajjal dan haka aka sunnanta mana a ƙarshen sallah ta farilla daga cikin addu'o'in da muke kafin musallanci shine sai mu roki Allah ya bamu kariya game da fitinarsa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahaya وفتنه وانا اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات don haka aka wajabta mana yin wannan addu'a a ƙarshen kowace sallah ta farilla don haka wasu malamai sun tafi akan yin wannan addu'a wajibi ce a lokacin da shi dajjal zai bayyana gaba ɗayan duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa zai zagaye ta ko ina da ka sani kowane gari dajjal sai ya saka kafa manzon Allah ya ce amma banda Makka da Madina domin Makka da Madina manzon Allah ya ce akwai mala'iku suna gadin su akan kowace kofa daga cikin kofofin Makka da kowace kofa daga cikin kofofin Madina akwai mala'ikun Allah suna gadi da zaran ya tunkaro Makka da Madina mala'ikun Allah suke korarsa da guduma amma ko ina da ka sani manzon Allah ya ce sai ya saka kafa kuma idan ya zo manzon Allah ya ce zai zauna tsawon kwana 40 kadai zai manzon Allah ya ce a cikin kwanukan 40 kwanin shi ɗaya na farkon manzon Allah ya ce tamkar shekara yake guni ɗaya ne amma tamkar shekara guda yake wata 12 wunin shi na biyu manzon Allah ya ce kamar wata wuni na uku manzon Allah ya ce tamkar sati sauran kwanukan kuma kamar sauran kwanuka ne waɗanda muka saba yau a cikin waɗannan kwanuka 40 wato zai zagaye duniya kuma idan ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa akwai ɗan rakiyar shi mabiya bayan shi sune yahudawan asbahan manzon Allah ya ce a yahudawan asbahan wajen 70,000 su suke biye da bayan shi kowanne da wani ɗan mayafi wanda ake kira shi ɗai lasan asbahan ita ce Iran a yau to yahudawan Iran 70,000 su ne ɗan rakiyar dajjal idan ya bayyana manzon Allah ya ce 70,000 su ne za su raka shi za su yawuta duniya tare da shi kuma a lokacin nan zai zo da wasu abubuwa waɗanda suke na mamaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa a damar shi akwai wutar shi a hagunkin shi kuma akwai aljanna shi manzon Allah ya ce wutar shi aljanna ce an gane ko amma aljanna shi manzon Allah ya ce wuta ce a lokacin nan wato zai sa sama ta yi ruwa take yinke sama zai yi umarninta cewa ta yi ruwa take yinke ta yi ruwa domin zai tarar da wasu jama'a suna cikin yanayi na fari sai ya ce kun yarda da cewa ni Allah ne a lokacin nan sai ya sa sama ta yi ruwa take yinke sai ta yi ya ce ƙasa ta fito da tsirrai take yinke ƙasa ta fito da tsirrai dabobinsu sun kanjame kai tsaye dabobin za su ɗauki ba su ringa gudanar da nuni daga cikin waɗannan jama'a da yawa za su bi shi kuma ya tarar da wasu jama'a waɗanda suna cikin damuna wadda take mai kyau kai tsaye idan sun ki gasgata shi sai ya sanya duka shukarsu ta kone su koma hodi manzon Allah ya ce kuma a gaban mutane zai sa mutum ya yanka da su ya raba shi biyu kuma ya rayar da shi ya kashe ya rayar da shi ya ce da ƙasa duk abin da yake cikinta na albarkatu gwalagwalai zinari da azurfa da sauransu ta watsu take yanki ƙasa ta watsu to duka wannan fitina ce tashi wanda sai wanda Allah ya kare kuma yana daga cikin sifofin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana manzon Allah ya ce ido ɗaya gare shi kamar yadda yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa innal masiha ad-dajjal a'war al-aini al-yumna ka anna aynahu inabatun qafiya manzon Allah ya ce ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ubangiji ta'ala yana da idanu guda biyu waɗanda suka dace da girmansa kamar yadda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin al-qur'ani haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa sai ya ce tacaccen makaryaci dajjal manzon Allah ya ce ido ɗaya gare shi kuma tsakanin idanun nasa manzon Allah ya ce ka anna ainahu inabatun qafiya ka ce tamkar kwayar inabi ce wadda ta motse an tilla ruwan ya tsiyaye kenan ya motse haka idan nashi da yake ido ɗaya ta gare shi manzon Allah ya ce ido ɗaya gare shi kuma a tsakanin idanun kan gane ko idan ɗaya da ya rage fa shine kamar kwayar inabi wadda ta motse an san inabi ko shine wanda ake kiran shi raisin kenan wannan kwaya wadda take da ruwa in ka tilla ta ruwan ya tsiyaye kenan yanda yake a motsan manzon Allah yace haka idan yake kuma tsakanin idanun manzon Allah yace an rubuta kaful fa'un ra'u a wata riwaya an rubuta kafir manzon Allah yace dukkan mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da ma wanda bai iya ba manzon Allah yace daga ya gani zai gane shaydanin ne amma munafiki koda ya iya rubutu da karatu ba zai iya karantawa da duk wani kafiri da duk wani mushriki ba zai iya karantawa ba za su zamanto ɗan rakiyarsa to haka zai zo ya fitinci jama'a a ƙarshen duniya ƙarshen fitinar shi annabi Isa alaihi salam zai dawo zai sauka akan wata hasumiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zai dawo wato a cikin wani farin girgije a tsakanin wasu mala'iku guda biyu yana da ya rike fukafukan su annabi Isa alaihi salam zai dawo a ranar Juma'a idan ya sauka zai sauka a nan birnin Sham cikin kasar Suriya a nan ne zai sauka annabi Isa alaihi salam idan ya sauka zai ringa yawo neman Dajjal za su hade a wani kofa wadda ake kiranta Babulud tana nan cikin Suriya idan suka hade take yanke Dajjal zai narke tamkar an saka dalma a cikin wuta a lokacin nan Allah zai hutar da jama'a game da fitinarsa to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya lazunci karanta ayoyi 10 na farkon suratul kahf ko kuma na karshenta to Allah zai bashi tsaro da kariya game da fitina ta almasihud dajjal wannan kuma bai kebanta ba da ranar juma'a kenan mutun ya lazunci karanta suratul kahf kenan ayoyi 10 na farko ko kuma ayoyi 10 na karshe kenan mutun ya karanta 10 na farko ya karanta 10 na karshe in kuma ya karanta ta gaba ɗaya to falillahi alhamdu sannan malam yazo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa yayin da Jibrilu alaihi salam na zauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Jibrilu sai ya ji wani ƙara a samansa sami anaqiba min fawqihi sai ya ji wani ƙara a samansa sama da shi farafa a rasahu Jibrilu alaihi salam sai ya daga kansa faqala sai ya ce haza babu minas sama'i futihal yawma yace wannan wata kofa ce daga cikin kofofin sama yace a yau aka buɗa ta walam yuftaha qattu illa alyawma ita wannan kofa da dai ba a taba buɗa ta ba tunda Allah ya halicci duniya sai a ran nan kadai aka buɗe wannan kofa fa nazala minhu malak wato wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ya sauko ta wannan kofa fa qala wato Jibrilu alaihi salam sai ya faɗa ma manzo Allah yace haza malakun yace wannan wani mala'ika ne nazala ila al-ard ya sauko zuwa doran ƙasa lam yanzil qattu illa al-yawma da dai shi ma mala'ikan bai taba saukowa in banda wannan rana fa sallama yayi sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace da manzo Allah abshir bi nuraini utitahuma yace ka riƙi albishir game da wani haske guda biyu da aka maka kyautar su lam yu'tahuma nabiyyun qablak babu wani annabi gabaninka da aka taba masa kyautar waɗannan haske guda biyu hasken na farko fatihatul kitab ita ce suratul fatiha nabiyyun wa khawatimi suratul baqara da ƙarshen suratul baqara sune ita ce amanar rasul kenan amanar rasul zuwa ƙarshen sura kenan waɗannan su ne haske guda biyu wanda babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah ya masa kyautar wannan illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lan taqra'a bi harfin minha illa u'titahu ba za ka taba karanta daidai da harafi ɗaya daga cikinta illa u'titahu face sai an baka duk abin da ka roƙa a ciki an baka idan ka ɗauki amanar rasul addu'a ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la kaza anan me kace ghufranaka ya ubangiji muna roƙonka gafara to wannan gafara da ka roƙa ubangiji ta'ala ya baka ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kace ya ubangijinmu kada ka kama mu da laifi in mun kuskure ko mun manta duk abinda muka aikata akan kuskure ko abinda muka aikata akan mantuwa ya Allah kada ka kama mu da laifi. Allah yace ya karbi wannan addu'a. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Kace ya Allah kada ka dora mana nauyi kamar yadda ka dora ga waɗanda suke gabanin mu na al'umma. Shi ma wannan addu'a Allah ya amsa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kace ya Allah kada ka dora mana abinda ba mu da iko game da shi. Duk abinda ba za mu iya ba ya Allah kada ka dora mana. Ita ma wannan addu'a Allah yace ya amsa. Sai kace wa'fu anna ya Allah ka mana rangwame. Waghfir lana ya Allah ka gafarta mana. Warhamna ya Allah ka jikan mu. Anta maulana kai ne majibincin lamarin mu. Fansurna alal qaumil kafirin ya Allah ka ba mu nasara da galaba akan waɗanda suka kafirce maka. Dukkan waɗannan addu'o'i da mu'minai suka yi Ubangiji ta'ala ya faɗa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana. Mu'minai suna faɗa Ubangiji ta'ala yana cewa qad qabiltu tabbas na karɓi wannan addu'a. Dan haka duk abin da ka roƙa a ciki Ubangiji ta'ala yace an baka. Kuma haka in ka dauki Fatiha kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A ƙarshen ta addu'a ne kai kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin ka madaidaici siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin bayinka wanda ka jaddada ni'ima akan su ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai musu fushi sune yahudu waladdallin ba tafarkin batattu sune ƴan musha. Wannan addu'a ita ma Allah ya amsa. To shine anan yace lan taqra'a bi harfin minha wato ba za ka taba karanta wani harafi daga cikin ta ma'ana wata kalma daga cikin kalmomin ta illa uditahu face sai an baka abin da ka roka. Don haka wannan hadisi yana nuna mana girman suratul Fatiha da kuma amanar rasul ma'ana karshen suratul Baqara. Wanda hadisi ya gabata mai zaman kansa cewa duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul Baqara a cikin dare to an isan masa duk abin da ya sa gaba. Ubangiji ta'ala zai ba shi tsaro da kariya kuma duk alkhairin da yake nema Ubangiji subhanahu wata'ala zai hada shi da su. A wata riwaya wasu malamai suka ce abin da ake nihi an isar masa da qiyamul layl tamkar yayi qiyamul layl a cikin daren sa. Nan muka zo ƙarshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.